أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهد غوتان ذو القعدة watana goma sha daya a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul janaiz zamu tashi da izinin Allah ta'ala a yau bisa kan hadisi na 566 hadisin ummi atiya radiyallahu anha وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وانا حديث أمي عطية ني يدع الله تتبت أغريتا وانا حديث ني مشهوري كما أكوي درسة چكنش مصمم ما باب ديشاهي واتو حكم چان جنازة أمي عطية صحابية شهرية سننية يدع الله تتبت أغريتا نسيبة تكي جيوا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya shigo a wajen mu wa nahnu nughassilu ibnatahu mu muna cikin wanke diyar shi mana suna yi wa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankan gawa bayan Allah ta'ala ya karbi ranta sai manzon Allah ya shigo wajen su injo ummu afiya cikin wannan akwai karantar da mu cewa wankan gawa idan mace ce an hisan mata su yi mata wanka idan namiji ne an hisan maza su jibanci mashi wanka kamar yanda nan ummu afiya take cewa su suke yi wa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka wanda an ce diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab wadda take kenan matar Abul As kenan wasu kuma malamai sun ce ita ce ummu Kulthum matar Usman bin Affan radiyallahu anha amma cewa Zainab ce shine yahi shahara to lokacin da Zainab ce ta rasu radiyallahu anha ummu Atiya cikin sauran mata suna yi mata wanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo a wajen kenan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ighsilna ha thalasan ku yi mata wanka sau uku aw khamsan ko sau biyar aw akthara min zalika ko biye da haka in ra'aytunna zalika idan kun ga haka bima'in da ruwa wa sidirin da magariya waj'alna fil akhirati kafuran a karshe ku sanya kafur aw shay'an min kafur ko wani abu na kafur falamma faraghnahu lokacin da muka gama adannahu sai muka sanar da shi fa alqa ilaina hiqwahu sai je ho mamu madarmin shi fa qala sai ce ashirna ha iyyahu kullulluba mata shi bisa jikinta muttafaqun alayhi wa bi riwayah ibda'na bi mayaminha a cikin wata riwaya yace ko hara da daman makinta wa mawadhi'il wudu'i minha da wajajan alwallanta fa fi lafzi al-bukhari a cikin lafzi na bukhari fa dafarna sha'raha thalathata qurun sai muka dunkule gashin kanta dunkule uku fa alqainaha khalfaha sai muka jefa shi daga bayan ta to ga kamar yanda muka ambata wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa an hisan mata su jibanci wa gawar mace wanka in dai ba miji bane kenan in miji ne babu laihi yayi wa matar shi wanka amma matukar ba miji bane to idan mace ce ta rasu an hisan wanda za su mata wanka su zamo mata ne idan namiji ne ya rasu an hisan wanda za yi mai wanka ya zamo maza ne in dai ba matar shi bace za ta yi mai wanka wannan shine amma idan wanda ya rasu ya zamo karami ne bai kai shekarun balaga ba to babu laihi idan mata suka yi mai wanka domin Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu mata suka yi mai wanka kenan idan yaro ne wanda bai kai shekarun balaga ba to babu lahi mata su kula da yi mai wanka amma dai an hisan in namiji ne maza su mai wanka in mace ce mata su yi mata wanka sannan cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa wanda yake wankan gawa babu lahi wani yazo ya dora ce mashi ikaza kakkai kaza idan bai iya ba sosai amma an hisan dai wankan gawa tun farko ya zama wanda za ya yi wanda ya iya ne dan an hisan a zabe wanda ya iya ya san aikin sannan cikin hadisin yana nuna mu cewa shi wankan gawa abu ne wanda yana buƙatar sai an karance shi ba kawai da rana tsaka ba ake dauko mutum a cewa ga tsufa dan haka ka dora ma gawa wanka dole sai an karance shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ba da order saboda a nuna cewa wankan gawa yana buƙatar wato kaifiya ta shari'ar musulunci ba wai yanda aka ga dama bane kawai za a yi shi sannan cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa wankan gawa ana son a wanke gawa ta hutasbul kakal in su samu ne sau uku kenan a maimaita wanka fiye da sau daya kenan babu lahi amma in aka ga babu buƙatar maimaitawan kuma aka wanke shi wanka na farko aka ga ya wanku babu wata buƙata ta a maimaita to ya wadata kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya nuna kenan wanda yake na wajibi shine na farko amma maimaitawa kuma ba a maimaitawa sau biyu a tsaya haka na in an maimaita biyu to kuma dole a maimaita mi uku saboda a tsaya akan witiri inna Allah witrun yuhibbu alwitra Allah ta'ala yana son witiri shi yasa kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ko wanke ta sau biyu ko sau hudu a sai yace sau uku ko sau biyar ko sau bakwai haka yazo cikin wata riwaya shi yasa ma wasu malamai suke ganin mataki na karshe shine bakwai ana iya yi magawa wanka a wanke ta subul kakal a sake maimaita wanke ta a sake maimaita wanke ta a sake maimaita wanke ta har sai an yi mata wanka sau bakwai kuma musamman in an fahimci akwai buƙatar haka kuma kullum shi wankan gawa in dai mutum ƙwararre ne to ana barin lamari gare shi kaga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace in ra'aytun da zalika go in kun ga haka to cike akwai dalilin cewa masu wankan gawa su ake bari shiga mi ya dace za su maimaita wankin ko babu buƙatar a maimaita wannan yana ga hannunsu kenan idan sun ga cancantar a maimaita to akwai abubuwan da suke sa a maimaita wanka go to idan aka yi magawa wanka har sau bakwai kuma daga ba aka ga akwai buƙatar a maimaita a iya wuce bakwai to akwai malaman da suka ce ba a wuce bakwai bakwai shine haddi na ƙarshe akwai kuma malaman da suka ce ana iya ƙarawa akan bakwai to don haka asali dai bakwai shine haddi na ƙarshe amma in buƙatar ƙarawa ta samu babu lahi akan ƙarawa buƙatar ƙarawa shine kamar in gawai ba irin sauran mutane ba ne normal ana iya samun daɗi kawai ya zama na gawan mashayin taba gawan mashayin taba wani bi wahala take bada sai an gama yi mai wanka lahiya lau sai a ga bulbulu wani abu baki kirin to ka gani dole sai an ƙara maimaitawa to haka mutumin da yake da wata larura misali bayan an gama yi mai wanka kawai sai a ga wasu ruwa sun bulso ta hanci kota to kaga kenan akwai buƙatar sai an sake yi mai wanka saboda a tsarkake shi ko dan haka akwai gawar da duk lokacin da aka yi wanka sai an gama ana shirin sa lakkafani kuma sai a ga wani wuri ya bado wasu ruwa to a wannan lokacin akwai buƙatar a maimaita kenan in wani ruwa yana hutawa daban wanda yake bata wannan wankan kenan babu lahi a maimaita koda an kai sau bakwai kuma sai aka ga wani abu ya bayyana wanda ya bata wannan wankan ko kuma aka fahimci wankan nan bai wanku ba sosai to sai a sake maimaitawa amma dai kullum in an maimaita to so ake inda za a tsayawa ya zama bisa kan witiri ne ba a tsayawa bisa kan shafa'i saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi ma'in wa sidrin kenan ku yi mata wanka da ruwa da magarya to cewa da ruwa da magarya ya gabata ko a cikin hadisin wanda dabba shi ta kado shi mai bayani bisa kan magarya da kuma amfanin ta kenan ita ma tana cikin ababe masu tsabt masu tsarkakewa kamar sabili ne ko an ka ce in babu magarya ana iya sa sabili a madadin ta waja'alna fil akhirati kafuran kuma ga na ƙarshe sai ku sanya kahur aw shay'an min kafur ko wani abu na kahur saboda shi ma kahur sanadiri ne sananne yanzu har turare ake saida turaren kahur ko to kaga sananne ne shi ma cewa yana da kamshi sanadirin kahur to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ƙarshe nan hadisin bai ce ba wajen wankan ita magarya ba a ƙarshe aka ce a saba ko abin da ake sawa ƙarshe shi ne kahur nan wurin ko kuma wani abu na kahur wannan shakkun daga waye daga mai riwaya kuma wannan shakkun ba wai yana nihin manzon Allah ne yace ba ku sanya kahur ko wani abu na kahur a shine yake kwankwantan shin yace a sanya kahur ko ko yace a sanya wani abu na kahur to me yasa ma yake wannan shakkun in manzon Allah yace a sanya kahur ko kuma yace a sanya wani abu na kahur me bambanci ai da ma'ana guda ce ko amma saboda su sahabbai suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna taka tsantsan akan su jingina wata magana gare shi wanda ba su tantance ta ba wannan yana nuna ma tantance riwaya da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a son a jingina mai abin da bai ce ba yana sai ya kawo bin to ko dai yace a sanya kahur ko kuma a sanya wani abu na kahur yana ya kawo akan kwankwanto to wannan cikin shi akwai wato nuna matsayin sahabbai da kuma kokarin su wajen tantance magana so suke su fade ta yanda take ba wata ba wanda su suka kawo a ta manzon Allah kin suke son su kawo sallallahu alaihi wa sallama to shi kahur banda kasancewan shi yana da kamshi kaga in aka sanya shi a cikin wanki na karshe to wannan kamshin zai tsaya ko dama kuma gawa ana son ya zama tana tattare da kamshi to kuma bugu da ƙari kahur cikin shi akwai sanadirai wanda fata take amfana da shi fata tana son wannan sanadirin na kahur saboda in aka yi ma gawa wanka na ƙarshe da shi to yana sanya fata ta halhade ta duddunkule ma'ana yana hana fata ta saki da ba a sanya shi ba to tunda gawa ce rai ya riga ya huta akwai yiwuwar fata shi ta yi saurin saki to amma kahur yana hana haka yana sa fatar ta duddunkule ta yi tauri ta hade waje guda sannan kuma ga kamshin da ke da kai tattare da shi kenan kaga yana da amfani ga fatar gawa kuma hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanki na ƙarshe za a sanyawa domin inda wanki na farko aka sanya shi da sai a wanke shi ya zube amma in na ƙarshe ne kenan wannan sanadaran da ke cikin shi za su tsaya bisa fatai sai zama wato fatar gawa ta amfana kuma malamai sun ce shi kafur kin yana hana kwari su ci wannan fatai ko su yi saurin tabata da haka aka sanya kafur to wato ko da gawai wasu dalilai sun sa ta jima ba a rihe ta ba to zai hana wasu kwari su yi gaugawan wato tasiri akan fatai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur don haka wajen wankan gawa ana son a sa sabili ko kuma wani abu da yake kama da shi kawan magarya ko duk wani sanadiri wanda yake ko shampo ko wanda shi ma duk sanadirin da aka san yana wanki fata ya fitar da dauda to babu lahi ai amfani da shi wajen wankan gawa kenan wannan cikin hadisin akwai nuna mana halaccin yin amfani da wasu sanadirai na tsabtace jiki a lokacin da ake magawa wanka a domin a tsarkake jikinta ta fita tas haka ake son gawar musulmi ya zama an wanke shi sosai to kamar yanda wannan hadisin ya nuna cewa wajen wankan nan a iya sa sabili ko kuma abin da yake kusa da shi ko yake kama da shi to shi kuma wankan da ba wannan ba kamar wankan haila da wankan janaba a iya sa sabili to asali dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya sanya sabili ba ya sanya magarya wajen wankan janaba ba ya sanya wani abu daga cikin sanadare na tsabtacewa da ruwa yake yi kenan yi da ruwa su kadai yahi amma in mutun ya sanya sabulin kuma babu wani wanda isa ya ce mai wankan shi biye ba sai bakin jahili in mutun ya sa sabili ya buga yayi wankan janaba da shi to in kaje mutun ya ce wankan shi biye ba to kamar rawani amma duk masana sun tabbatar da cewa babu matsala ko da wankan janaba ko wankan haila mace ta yi amfani da sabili ko wasu daga cikin sanadare na tsabtace jiki babu matsala wankan yayi saboda matukar dai an game jiki da ruwa shikenan ya tabbata wanka ya tabbata dama shi wanka bai da wata ma'ana in banda hade jiki gaba ɗaya da ruwa matakar jiki duka ruwa ya kai ko ina, kuma da niyyar fitar da janaba, to wannan wankan ko an sa sabili ko ba a sa ba, babu matsala. Sabili bai hana wankan janaba, ya tabbata wankan janaba. Amma sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa wani abu na tsabtacewa a wajen wankan shi da ruwa yake yi tsararoka. Cewa in abin da yahi ne, to kai da ruwa kadai. Kuma in so samu ne, in kana son sai ka hada ma da sabili, ka fara yi da ruwa, ka hade jikinka da ruwa gaba daya, da niyyar wankan janaba kenan ka gama, daga baya sai ka buga sabili, haka nan yahi. Amma in mutum bai samu damar yin haka ba, kawai ya buga sabili tun tashin harko, ya biyo baya da ruwa ya wanke, janaba ta wanku kuma ta fita. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan yace a sanya a cikin wanka na ƙarshe, a sanya kafur. Falan ma faradna, Ummu Atiyya tace a lokacin da muka gama adannahu, sai muka sanar da shi. Kenan sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sun gama. Sai ta zo cikin wasu riwayoyi cewa manzon Allah shine ya nemi su sanar da shi. Yace idan kuka gama ku sanar da ni. To ko da suka gama, sai suka sanar da shi cewa lalle sun gama yin wankan nan. Fa alqa ilaina hiqwahu, hiqwahu ana karanta hiqwa ko haqwa. Kenan sai ya jeho mamu, wato madarmin shi. Hiqwahu shine izarahu, ina ya jeho mamu izare shi, wanda yake darma a jikin shi. To asalin kalma alhaqu ko alhiqu a larabci shine wato wurin da ake daurewa, inda ake daurewa cikin izarin, ba shi izarin ba, da shine asalin ma'ananta a larabci. To amma saboda babu tawassu'u na yare, sai zamana har izarin da kanshi ana ce mai alhaqu ko alhiqu. Fa alqa ilaina hiqwa, kenan sai jeho mamu madarmin shi izarin shi. Fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ashi'irna ha iyyahu, kululluba mata shi ga jikinta. Al-ish'ar ma'anan shi shine a shunhuda shi ya zama yana taba fatar jikinta, ba wai zama an sanya wani abu ba sannan shi daga ba a kawo shi, inda an sanya wani kyalle sannan daga ba aka lulluba shi, to ba ish'ar bane. Ish'ar shine a lulluba shi ya zama kai tsaye shine yake taba fatar jiki. To dan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izarin shi wanda yake daurawa, yace a lullube ta da shi saboda neman albarka da yashi ci, kuma yana son ta samu albarkar shi, yasa ya bada madarmin shi a matalakkafa ni da shi ko. To wannan yana nuna ma duk abin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da albarka, kuma ana neman albarka gare shi, kamar yadda duk abin da wato ya fito daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana tattare da albarka, kuma ana neman albarka gare shi. Don haka da za a samu wani abu wanda ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani tuhahin shi ko takalmin shi ko abin da yake kama da wannan, to ana neman albarkar shi. Amma sai dai daga nan ta tsaya, kaga bayiwa wani ya ce shi ma ya gado shi sharihi ne, ko shi ji kan manzon Allah ne, ko ya ga manzon Allah ta mahalki ya ce mai kai ma a dora neman albarkarka, duk wannan ba baye cikin musulunci. Ko da mutum ya hodi sai dai a kyale shi a mai uzuri. Ana mutum uzuri in ya hodi, da a iya samun wanda zai cewa ka san mutane. Sai wani ya iya kwance mahalki ya ce ya haɗu da manzon Allah, manzon Allah ya ba da damar shi ma a dora neman albarka, ya gaya mai komi nashi mai albarka ne. Hikan nan sai a ce Allah sarki a kyale shi, ba a bi mashi. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi kadai ne yake da shi, abinda yake nuna cewa shi kadai ne, domin sahabban shi masu daraja masu girma Abubakar da Umar ba a yi masu haka nan ba, kuma su ma cikin su wani bai taba bada izarin shi ba, yace a lulluba ma wata gawa. To dan haka wannan wani malami ma ba zai yi ba, musamman mai tsomijin tsoron Allah, wanda yake jin wato yake jin kumiyar Allah, yake jin kumiyar mutane, ba zai yarda ba ya hudo rigar shi ko wandon shi a lulluba ma wata gawa dan ta samu albarka, ba ya yin haka nan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can bayan mun karanta dama ko gashin shi ko dukkanin abin da ya fito daga jikin shi, har wanza mai yake yi mai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaho, sai ya kafa kai ya shanye jinin. Kaga jinin da ya hudda, ana cewa akai kaho jini ne mara kyau ake huddawa ko. To ina shi shanyewa yake, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka, kuma duk abin da ya taba shi yana da albarka, kuma ana neman albarka da shi. to shi yasa ya bada wannan madarmin nashi yace a lulluba mata ya zamo yana taba fatar jikinta saboda ta samu albarkar shi ashi'irnaha iyyahu muttafaqun alayhi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ibda annabi mayaminha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma mata masu yi ma diyar shi wankan gawa ibda annabi mayaminha ko fara da wato daman makinta cikin wannan akwai karantar da mu cewa a wankan gawa ana son a dora farawa da bangarori na dama haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda Aisha take fadi kana yu'jibuhu tayammun daman tawa tana burge shi fita na uli har wajen sanya takalmin shi yayi sanya fara sanya kafar dama wata rajuli har wajen shace kai manzo Allah sai ya fara shace kotan dama wa tuhuri wajen tsarkin shi tsarkin alwalla ne wankan janaba ne ko wankan juma'a ne duk in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wani wanka wanda ya shafi tsarki to bangarorin dama yake farawa Aisha ta ce wa fi sha'anihi kulli haka cikin sha'anin shi gaba daya yana hihi ta dama don haka kenan wajen wankan gawa ma yana cikin sunnoni na wankan gawa a fara gabatar da wato bangarori na dama kamin bangarori na hagun yanan gawa sai zama kamar yanda ya gabata cewa gawa ce an tube kayanta gaba daya ake magawa wanka sai dai ana sanya wani abu akan al'aura ba a barin al'aura haka nan cirara ai ta jujjuya gawa haka na ana samun wani kyalle ko wani bargo ko wani abin da zai lullube shi a dora akan al'aura sauran jiki kuma haka sai zama na wanda zai wankan gawa ya zira hannun shi ya yana zuba ruwa daga wato koti daya ya zira hannun shi bayan hannun ya sanya wani abu ko gamu ko kuma wani abu ya lullube shi ya tabbatar da yayi magawa tsarki tsarki mai kyau ya wanku sosai dubura da gaba duka ya zama ya wanki idan ya gama wannan sai wato ya fara da gaban alwalla ya fara yi magawa alwalla kamin wanka to gaban alwalla kuma tun daga hannuwa ya wanke hannuwa sannan ya zo kurkurar baki da shakarwa da hacewa to kaga wajen kurkurar baki dan kyalle ne kadai ake son ya samu ko na dan efosh in ya jika shi da ruwa haka sai ya shashafa ba a diban ruwa a maka cikin bakin gawa bai hutawa don haka kyalle ne kawai za a samu a jika sai a shashafa shikenan ya wadata sa madadin kurkurar baki haka ma wajen shakarwa dan kyalle ne za a sanyawa sai a shashafa ga hanci shikenan ya wadata akan shakawa da hacewa sai a wanke huska a wanke wato hannun dama sannan na hagu sannan an gama yi magawa alwalla sai a dawo a wanke kotan dama a wanke shi sosai ko ina da duk wani lungu da duk wani kware dake da kwai cikin jiki a tabbatar da an wanke shi yawan ku sannan an gama da kotan dama kuma sai a koma kotai na hagu kenan hakanan ne ake wanke gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibda'na bi mayamina ku fara da damar makinta wa mawadhi'il wudu'i minha da wajajan alwallanta kenan wannan kamar yanda ya gabata cewa dama wajajan alwalla su ake gabatarwa kamin wankan wa fi lafazin lil bukhari a cikin wani lafazi na bukhari fatafarna sha'raha sai muka dunkule gashin kanta salatata qurunin muka mashi tsoro uku fa alqainaha khalfaha sai muka jefar da su a bayanta to wannan kuma cikin shi akwai karantar da mu cewa idan wato idan za a yi magawa wanka in mace ce to akwai buƙatar sai an warware kitsan ta go idan tana da kitso sai a kwance kitsa domin wannan hadisin ya nuna sai da suka kwance kitsan ta go suka kwance shi daga baya bayan an yi wanka an gama kuma sai suka yi mata tsoro nawa tsoro uku to haka nan ne ana kwance kitsan mace domin a wanke ta da kyau daga baya sai a mata dunkule uku kenan wanda yake dunkule uku jere idan ma mai gashi ce da yawa sai zamana in an yi dunkule uku sauran dunkulan gaba da an maida su daga baya haka ma in namiji ne mai gashi da yawa kamar Balarabe ko Bature ko Bayahude wanda suke da gashi hagan wa mu da gashi da yawa ko ba buƙatar a ce sai an yi ma wani kitso ko an dunkule gashin kai to namiji ko mace inda mai gashi da yawa ne kenan sai a yi mai haka sannan ba a aske gashin mara kamar da su jahilai suke sai su ta magawa aski ba aske gashin mara, ba aske gashin hamata, ba aske gashin baki, ba a yanki a kaihu, ba a cewa sai an yi mai kaciya in ba ya da kaciya, duk waɗannan ba a yi. Kenan wannan kitso ne kawai ake cewa a kwance idan akwai shi, amma sauran waɗannan duka za a bar su yanda suke. Babu buƙatar sai an yi mai yankan, wato yankan farata ko kuma makamantan waɗannan. Na'am, wa an Aisha radiyallahu anha, kenan wannan hadisin na Ummu Atiya, idan aka lura da shi akwai darussa masu muhimmanci, masu tarin yawa, wanda suka shahi hukumce-hukumcen gawa a cikin shi, kamar yadda muka ambata wasu daga cikin su. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta, ta ce kufina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, lakafan fi salatati athwabin, a cikin tufahi guda uku, bidin farari, sahuliyatin ɗan sahul min kursufin, na auduga laisa fiha qamisun wala imama, babu riga a cikin su babu rawani, muttafaqun alayh. Wannan hadisi daga Aisha idan Allah ya kara tabbata a gare ta. Aisha tace kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakafan. Wannan cike akwai karantar da mu cewa ana yi magawa lakafani bayan an yi mata wanka, ana son a magawa lakafani. Fi salatati athwabin, atuhahi guda uku, abinda ake nihi da atuhahi uku, ma'ana an kawo kyalle guda aka naɗiɗiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, sai aka ƙara kawo wani bisan shi, aka ƙara naɗiɗiye shi, aka ƙara kawo wani bisan shi, aka ƙara naɗiɗiye shi, abinda ake nihi da cewa salatati athwabu, ko kenan a kawo wani kyalle babba sai a naɗiɗiye jikin shi duka, sai a ƙara kawo wani shi ma a ƙara naɗiɗiye jikin shi, a ƙara bisa wannan, sai a ƙara kawo wani shi ma a ƙara bisan shi. Wannan yana nuna maka cewa kenan ana son a kyautata yi magawan musulmi lakafani, in su samu ne a yi lakafani wato guda uku, in kuma an ga ɗaya ya wadatar duka ya rehe jiki ko ina babu buƙatar ƙari, to shikenan. Sannan bidin harari, wannan kuma yana nuna maka an hi sallakafani ya zama tomi, ya zama harin yaji, kamar yadda hadisai suka nuna cewa shine mahi alherin tuhahin ku hari, to an hi sallakafani ya kasance hari. Amma in an binciki hari ba a samu ba, to babu laihi koma wani kala ke da kwai a yi magawa lakafani da shi, amma an hi san hari. Sannan cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa shi sallakafani mahihici shi ne wanda kawai za a samo babban kyalle a naɗe mutum ciki, a naɗiɗiye shi, a tabbatar da gaba ɗaya dukkanin jikin shi a lullube, ba a tsaya ana yanke-yanke ba, ana tsaga na kai, na jiki, na riga, ba shi ba ne mahihici, don ba shi aka yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan in an tsaga ko kuma an ɗinka, don wasu har ɗinkawa suke ko an ɗinka, to babu laihi. Amma dai mahihicin lakafani shi ne kawai a samo kyalle a naɗiɗiye gawa ciki, tabbatar da cewa duk wani sassani na jiki ba a gani an rehe. To haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka naɗiɗiye da farko, aka ƙara kawo wani, aka ƙara naɗiɗiyewa. To bayan an gama naɗiɗiye gawa, daga can kotan kyallen ba a kyale shi haka nan, sai a ɗan tsaga ko sai a ƙuƙƙulle. In aka ƙuƙƙulle, lokacin da aka aje gawa cikin kabari, sai a kwance ƙullullukan. Kenan yanda yake haka da lakafanin shi, haka ake ɗora shi kabari. Amma bayan an gama ɗora shi kabari, to sai a kwance wannan ƙullewar da aka yi, shi kenan. Don haka wannan shi ne mahihici, cewa sai an caga ko sai an ɗinka, babu matsala in an yi haka. Kuma babu wanda zai cewa lakafanin bai yi ba saboda an ɗinka, an yi riga da wando da hula da rawani da sauransu, babu wanda zai ce bai yi ba. Amma wannan ne mahihici, shi ne irin wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an naɗiɗiye gawa cikin kyalle hari, bayan an naɗiɗiye ta kawai daga can ƙarshe a ƙuƙƙulle. So ake a yi naɗi ya zama na wanda ya iya naɗiɗiyewa ake samu, naɗin da ko an ɗauka ba a ganin wani shashi na jiki. In ka ga an yi magawa lakafani, an zo ɗauka, daga ɗauka wani shashi na jiki ya bayyana, to wanda ya lakafanin akwai tawaya cikin lamarin shi. So ake ya zama in matuƙar dai akwai dama, to ba a san a bar wani bangare na jikin gawa in an yi mai lakafani sai in larura ce. Larura kuma kamar ya zamana babu lakafanin kusa ko cikin dokar daji ne da kila kuka samu wani dan guntun kyalle kuka lullube jikin shi amma kai da kaho a gahili to shikenan a kai shi haka nan ba komi. In babu ko kamar yanda wato aka yi wa wani daga cikin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu daraja aka zo wato shine Musa Abu ko aka zo neman lakafani babu sai wani dan guntun barku aka samu. Abdurrahman ibn Auf yake cewa idan muka lullube kanshi sai kahuwan shi su fito, in muka lullube kahuwan shi sai kanshi ya bayyana, ba a samu ba abinda za a mai rihe shi a mai cikakken lakafani da shi. To haka ma wajen lakafani in an rasa kyalle ko yadi a kusa to ko rigan mutum ana mai lakafani da ita. Da wani zai kuskura ya mutu inda babu yadi kusa. Aka diba babu. To kai wannan jallabiyar taka za a yi dubara a rubuce ka shikenan a kai ka. Shikenan kawai sai a kai ka da ita haka nan wuri. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan tohayin guda uku aka yi mai yace bidin harare ko sai yace suhuliyatin suhuliyatin nisban zuwa ga sahul. Sahul kuma sunan wani gari ne a Yemen daga cikin garuruwan da suka shahara wato suna yin irin waɗannan yadiddika sai ake shingina su zuwa gare su. Min kursufin, min kursufin, kursufi shine kada ko auduga ko to shine laysa fiha qamisun cikin su babu riga wala imama kuma babu rawal. Ana yana nuna ma kenan yadi ne kawai ko akan iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi. Muttafaqun alayhi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay jaa abnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa qala daga Abdullah dan Umar yadda Allah ta tabbata a gare shi yace lokacin da aka karbi ran Abdullah dan Ubay dan shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace a'tini qamisaka ukaffinhu fihi ba ni riganka in yi mai lakafani a cikin ta. Fa a'tahu sallallahu alaihi wa sallama iyahu sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bashi wannan riga. Muttafaqun alaihi. To wannan hadisin cikin shi akwai darussa masu muhimmanci domin wannan hadisin yana karantar da mu cewa lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya mutu shugaban munafikai na duniya ya mutu kaga an ce shugaban munafikai wannan kadai ya isa shaida cewa mugu ne go ya cutar da musulmai ya cutar da musulunci ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu yana kuntata ma musulunci da musulmai ya zama fitina da matsala ga musulmai ba ya kasuwa ba ya koruwa saboda ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amma a cikin zuciyar shi akwai kafirci da daddali. To kaga musulunci dama da zahiri yake aiki sai Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ba a kashe shi amma yana ta kuntatawa yana ta yin abubuwa na cutarwa yana ta kawo matsaloli cikin tahiyar musulunci haka aka yi ta fama da shi har Allah ya kawo lokacin halakar shi ya mutu. To da ya mutu sai dan shi yana da wani da Salihi bawan Allah cikin sahabbai na gari ana kiran shi Abdullahi. To Abdullahi dan shi ne yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne wanda musulmin shi mai kyau ne bai yi halin uba ba sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baban shi ne ya rasu yace ya ma'aikin Allah ban samu abin da zan yi wa babana lakafani ba ina son ka bani rigar ka in yi mai lakafani da ita amma saboda kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tattauna ba da shi ko ya ja ko ya ce a wannan munafikin ko wanda ya kaza kawai manzon Allah sai ya dauko rigar nan ya bashi ya je yayi wa baban shi lakafani da ita. Kai wannan hadisin akwai karatu cikin shi domin yana nuna maka cewa duk yanda ka samu wani abu na albarkan manzon Allah inde kai baka da albarkai kwata kwata babu albarka tare da kai to ba zai amfani ka ba. Ka dubi can ba yanzu muka karanta manzon Allah ya ba da madarmin shi dan yasha ta samu albarka ko saboda dama akwai albarka tare da ita dan haka tunda musulma ce to bari wato a ƙara mata neman albarka da wannan to kaga kenan yana nuna ɗan fa mutun dama zuciyar babbaci to wato ko fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallasa ba ta gyara ka wannan man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikin shi ya dakunar da shi to dangantakar shi ba ta gaggautawa da shi in aikin ka ya maida ka baya ya sanya ka jinkiri to kasancewar kai ka gano kawai da gaske ne kai sharihi ne to wannan sharihin ta kai ba ta ma amfani inda dangantaka tana mutum amfani bayan shi ba mutumin kirki bane da Abu Lahabin ya caba kowa san dangantakar Abu Lahabin amma Abu Lahabin sai sulanarin za ta lahab to kaga yanzu shugaban munafikai gaba daya da rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai lakahul amma kuma mi annaru ya uraduna alaiha fi darkil asfal minan nar inda aka lulluba ma jikin shi wannan rigai wanda ta shaho jiki mai albarka to bai sa ba shi ta zama ceto ko ta zama ragowa gare shi kuma yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'amala mai kyau kaddara inda wani ne wanda ba manzon Allah ba aka zo neman rigar shi a irin wannan halin to dan haka hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaje ya mai sallah ko Umar ibn al-Khattab yayi yace munafiki zaka mai masalla ya ma'aikin Allah wannan munafikin yace ya kai Umar ka sani Allah ya bani zabi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ko suratul tauba Allah ta'ala yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan wala yaghfir Allah lahum ko ka roka musu gafara ko ka roka musu gafara duk dai inda zaka roka musu gafara sau 70 Allah ba zai musu gafara kinan sai manzo Allah ya ga to tunda an bashi zabi ko ya roka ko kai ya roka to saboda kyautata mu'amala bare ya roka haka nan duk da Allah ba zai karba ba ya roka mai gafara haka nan sai ce ya kai Umar zabi aka bani don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda muna koyi da shi a wajen mu'amala da mun jawo mutane da yawa zuwa ga musulunci amma ina dan haka yazo yace ya ma'aikin Allah a'atini qamisaka ba ni riganka ukaffinuhu fihi in yi mai lakafani da ita fa a'atahu sallallahu alaihi wasallam iyyahu manzo Allah ya bashi saboda manzo Allah inda ya mai gardama ko ya fada mai ta magana shi da kanshi wannan yanayi zai ji yana jin radadin baban shi ya mutu kuma wannan yana nuna ma wato babanka ko mutumin banza ne in ya mutu ya halatta ka ji zahi ko da a ce babanka duk irin halin shi kowane irin mutum ne in dai ya mutu ya kamata ka ji zahi ka ji radadi kuma wannan yana nuna maka cewa idan mutum ya mutu ba a daidai ba ko ba musulmin kirki ba kuma mukusancin ka ne to ka tashi ka yi dawainiya wajen kamawa akai a rihe shi ko haka cewa ni ina ruwana da shi ba na aini na baran da shi tunda ya kama hanyar modi ba a cewa sannan wannan hadisin dai babban dalilin da yasa malam ya kawo shi a cikin wannan babin don a karantar da mu cewa ana yin lakahani da rigan mutum riga din kakka ko can mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakahanin shi shi ba din kakke bane ba din ka ba barka ba haka nan kawai ko to dan haka wannan hadisin shi kuma an kawo shi don a tabbatar mamu da cewa riga wanda aka dinka ma ana sanyawa to babu laifi a dauko a yi lakahani da ita idan bukata ta kama babu matsala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahih at-tirmidhi daga Ibn Abbas da Allah tabbata a gare su lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ilbisu min thiyabikum albayab ku dora sanya farare daga cikin tufahin ku wannan hadisin ya nuna wato muhimmancin fararen kaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dora sanya farare cikin tufahin ku kaga shi yasa sahabbai suka lizumci sanya fararen kaya ko sai da mana mahi yawan kayan farare ne kuma baya nuna cewa ba za ka sanya wani kala ba ka iya sanya kowane irin kala kake so amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farare su ne mahihita kuma tabbas farin tuhahi shine mahihici shine mahihici in shadda ne in yadi ne to fari dai shine mahihici don wanda ba fari ba to kasa yake gare shi dora sanya farare a cikin tuhahin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya dalili yace fa innaha min khairi thiyabikum lalle fararen nan sune mahi alherin tuhahinku sune mahi alherin tuhahinku saboda sahabbai sun lijimci sanya fararen tuhahi ne ya zaman to har wanda suka biyo bayan su larabawa sun gada go sai ga laraba kamar suna ta sa fararen kaya to tun samu abin ne tun daga wanda suka bar musu wannan gadan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kake ganin kayan su farare ne na larabi ma bai ma da wani kayan da ba fari ba kace kace huddun ba wani kayan da ba fari ba to za ka ga ka bambaro aiki wa kaffinu fiha mautakum kuma ku dore yiwa matattun ku lakafani a cikin su kenan cikin waɗannan fararen kayan kamar yadda ya gabata mun ce lakafani dama an hisan ya kasance fari in ba a samu fari ba kuma kowanne ya sawwaka babu lahi ana yi da shi rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahih tirmidhi وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دغ جابر يدان الله تتبتا اغري شي ياتي النبي صيرا دا امنچن الله ستبتا اغري شي ياتي اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه اذا دايانكو زي يي ودان اوان شي لكفن تو يكوتتا يي ماي لكفن رواه مسلم wannan ma amme bayani akan shi cewa lakafani ana san a samu wanda ya iya nada shi sannan ya kasance ya kyautata babban kyautata wai dama abu biyu ne abu na farko shine wajen kallon lakafanin ya kasance fari ya zabo fari to ya mai kyautata ba ta farko saura ta biyu to ta biyu shine ya zamanto ya nadiye jikin shi gaba daya yanda wani bangare na jikin shi ba zai bayyana ba ko da an dauki gawan to wani shashan jiki ba zai fito ba don wato mutumin da yayi waɗannan to ya kyautata wajen yi ma wato dan uwan shi lakafani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku zai yi ma dan uwan shi lakafani to ya kyautata wajen yi mai lakafanin nan rawahu muslim yace wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhud fi thawbin wahid thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil-qur'an fayuqaddimuhu fi al-lahj manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana hada tsakanin mutane biyu cikin waɗanda aka kashe a yakin Uhud yana hada su cikin tufahi guda sannan yace cikin su wane ne yahi yawa har da alqur'ani sai manzo Allah ya gabatar da shi a cikin raman kabat walam yughassalu ba ayi masa wanka ba walam yusalli alaihim bai salla ba a gare su rawahu bukhari kariyar wato shi to wannan hadisin bisa kansa zamu tashi insha Allah kuma karatukan da ke cikin shi a karatu na gaba kenan zamu yi bayanin su abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu musu wannan musu mu gyara wa alaikum salam to akwai wani dan uwa da yake wato halarto wannan darasi yanzu balaguro ya kama shi yace yana bara addu'a muna mai addu'a Allah ta'ala ya kai shi lahiya da mai doshi lahiya ya bashi sa'a a ya dace da abin da ya je nema na'am wa alaikum salam na'am na farko da na biyu za a kara wa idan za a karawa a misali an mai uku sai aka gabe hidaba to sai ana son a kara aga inda a karawa yanzu na hudu sai a sanya magarya ko sabi kamar yanda aka sa shi kuma na biyar sai a sanya kahur na'am eh na'am insha Allah na'am wa alaikum salam eh kici na'am eh in kitson yana da wahala wahalar kwancewa kawai sai a bar mata kitsonta a yi iya kokarin yanda za a yi a ga an wanke kan ruwa ya isa haccan kalkashin gashi na'am wa alaikum salam eh daga nan wajen hakuri ne mutum zai shafa da kyalle kenan ya shahi haka dan shashafa kyallen a bakin shi na'am mutum kai ya bari ruwa ya silale ya shiga ciki ko cikin hanci na'am wa alaikum salam mahaihinsu to yara su yi wa mahaihinsu wannan ya danganta daga wato yara idan yaran ya zama nan ba balagaggu bane kaga ba su ya halatta ba ko amma in ya zama nan manya ne masu hankali nan babu laihi idan suka yi ma mahaihinsu wanka wannan ya mahi suturcewa saboda kullum wajen wankan gawa an hisan wanda zai suturta gawar ya ruha mata asiri ba mai dini ba duk mutumin da aka san ya shahara dumin tsiya to ba a sashi cikin masu wankan gawa wanda koda wata rana ne ya zo ya ce kai Allah sarki wannan lokacin da muna mai wanka inda kaga abin da ya fito daga hancin shi a to wannan ba a buƙatar haka nan wurin duk mutumin da zai yi magawa wanka don akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi falalla da darajar wanda ya yi magawa wanka kuma ya ruha mata asiri to dan kaga in yi zaman tsiya ne masu hankali wannan shi ma yayi saboda akwai wahala iya su je su faɗi wani abu da suka gani wanda bai kyautu ba na'am to alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم تقبل دعانا انك انت السميع العليم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت علم به منا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم حفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين